الدعاء حينما يقع ما لا يرضاه او غلب على امره addu'ar da ake yi yayin da wani abin da baka yadda da shi ba ya faru ko kuma aka rinjaye ka aka fi karfinka akan wani abu to me ya kamata ka yi ba fada za ka yi ba qadrullahi wa ma sha'a fa'al qadrullahi wa ma sha'a fa'al wani abu aka yi baka so an fi karfinka ne sai aka zo aka yi sai ka ce qadrullahi wa ma sha'a fa'al kaddara ubangiji ne abin da Allah ya ga dama shi yake faruwa koda baka so koda ka yadda ka nuna Allah ne ya ga dama ya faru wallahi mallan inda zamu bin sus da mun huta da bakin cikin rayuwa ma gaba daya yar kace da zuci da ko wani tace sai shi take so kai ka ce kai baka san wannan mutum aka zo aka matsanta mu aka takura mu aka ta menene aka ta waye abun nan da yazo ba yanda zakai abu karfinka sai ka ce qadrullah wa ma sha'a fa'al dare ubangiji ne haka Allah ubangiji ya ga dama ina fatan Allah ya sa ya zama mata alheri shikenan manzo Allah ya faɗa cikakken hadisin shine almu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min almu'minidh dha'if wa fi kullin khair mu'mini mai kwari mu'mini mai karfi yafi alheri kuma yafi soyuwa a wajen Allah tabaaraka wa ta'ala sama da mu'mini wato mai rauni da'ifin mu'mini amma dai dukkan su akwai alheri tunda din mu'minai ne manzo Allah ce ihra salama yanfa'uka bawo Allah kai kwadayin akan abin da zai amfane ka